شيخ الاسلام وسيد الانام رضي الله تعالى عنه ونعم النعمه جسا نعمه وند الله تبارك وتعالى يمنا دون ان الكيو مغودي والله مغودي ونعمه دا الله يمنا كما في ونن تفيها تام الله يجي هدا مو دا منين باين الله غرازا وند da ka gansu sai ka tuna Allah da ka gansu sai ka tuna Allah hususan ahli bayrati kuma Allah ya kara azurta mu da wani babban bakon a zahiri bako amma a badini dan gida ne da mu da shi duka gidan mu daya gidan manzo Allah gidan Shehu Tijani gidan Shehu Ibrahim dan adaya Shehu Tijani ba bako shi yasa aka ce idan mutum yana dariƙa tijaniya babanka kai kana ganin ko babanka sarki ne ko babanka wani babban amshaki ne ko wani babban jimjikin malami ne kaga wancan babansa gete ne amma dan dariƙa ne to kar kai ma kallon dan gidan gete kai mar kallon dan gidan Shehu Tijani adansa ya koma a dan gidan Shehu Tijani to saboda muna gode wa Allah wannan da muke gani yanzu wani bako ne wanda Allah ya azurta mu da shi ina ɗaya daga cikin jikoki na maulanmu ƙuduwanmu a Sheikh Muhammad Ibrahim Zulma'arifi wajadtuhu shahawatu kullu kharifi saboda haka ina ɗaya daga cikin ni'imar da Allah ya mana kuma bayan nan ina zaune a cikin jihar Yobe dama ita gurin ma Yoruba ce yana cikin capital din kuma yana cikin manya-manya wanda suke a zaune a cikin babban birnin Yobe wanda suka assasa dariƙar tijaniya da faila ta Shehu Islam radiyallahu anhu wanda suke nasharar da ulumatu fanni daban-daban na ilimi na addinin musulunci da harkar dariƙa da harkar tasawufu sunansa Sheikh Malam Ayuba Allah ya kara masa kuwa da himma Allah ya kara yadda da shi bisa wannan jagoranci da yake a wannan babbar jiha ta Damaturu kuma yana ɗaya daga cikin shine shugaban komiti na a harkar addinin musulunci na jihar baki daya kuma shine ma shugaba na musabaka na jihar gaba daya kai akwai abubuwa da na harkar addini fanni kusan duk shi ke shugabancin bangare da yawa ta saboda Allah ya azurta mu da shi kuma ya zo mana wannan gari na mu garin masoya Allah ya saka mu da alkhairi bisa sila ta su malam Mujtaba da shauransu mutanen mu nan da suke zaune a Damaturu Allah ya kara musu albarka Allah ya saka mu da alkhairi ba su gushe ba ko da wani lokaci suna tare da shi cikin ziyara ne dare da rana suna daukan ulumat a wajensa ga shi Allah ya azurta mu da shi za mu amfanu da zuwansa ko da yan kalmomi ne kafin wani lokaci insha Allah akarmukun Allah bismillah alhamdulillah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولك سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم وأن يمتي نرى نر لتلي لا نرجو مشا تقف قوة رديء الآخر هجرة ما أتي عليه الصلاة والسلام دودا دليل فدودا ثلاثين دشدا wanda yazo daidai da wanda yazo daidai da tara ga watan biyu na miladiya 2015 muka kawo ziyara ta musamman wannan gari na Gaya cikin jihar Kano a wannan zawiya ta mu mai albarka karkashin jagorancin shugaban sharifai na wannan gari mai albarka muna wa ƴan uwa gaba daya sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan ziyara ta musamman shi shugaban sharifai karo na ɗaya har biyu yana kokarin gayyata mu zo wannan gari maulidi to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo uzurruka to wannan lokaci ne da muka ga ya dace mun taso daga Kaduna mun zo mun kwana a Kano muka ce dole ne mu yi kada'in abin da ya wuce mu na ziyarar sharifi da kuma wannan zawiya mai albarka to shi yasa musamman muka taso muka zo a iya wannan lokaci abinda za mu iya gaya wa ƴan uwa da izinin shehinmu shugaban wannan zawiya da kuma shehinmu shugaban sharifai na wannan gari mai albarka shine abinda maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas yake cewa nasihati lakum aya ikhwani faltumsiku tariqata tijani wannan baiti da maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas ya fada ba mu da wani abin da za mu iya fada a wannan lokaci fiye da shi yace nasiha ta a gare ku ƴan uwana gaba daya yace ku yi ruko da tariqa ta Sheikh Ahmad Tijani saboda idan muka yi ruko da wannan tariqa alkhairai na duniya da lafira gaba daya na ciki sannan kuma wannan tariqa kamar yadda ya fada ne tariqa ce ta tsantsan fadala wanda Allah subhanahu wataala duk wata ibadan da zaka yi karkashin wannan tariqa za a baka lada na fadala ne saboda lada an kasa shi zuwa kashi uku ne akwai lada na ordinary mutane na kowa da kowa duk wani mutumin da yayi ibada irin wannan lada shi za a bashi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha a duk lokacin da kowa da kowa in yayi aikin lada kwaya daya to Allah subhanahu wataala zai bashi irin wannan kwaya goma wannan shine lada na kowa da kowa na ya ayyuhan nasu sannan kuma akwai lada kashi na biyu wannan lada na kashi na biyu shine na ladan kyautata niyya idan mutum ya tsika kyan niyya ya tsika ikhlasi to Allah subhanahu wataala zai rubanya mishi wannan gomar akalla ta je 700 shine wanda Allah subhanahu wataala yake magana akai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba in ka hada kenan zai baka 700 akwai kuma lada wanda ba shi da iyaka daga 700 yake farawa zuwa sama ba shi da iyaka daga 701 zuwa sama ba shi da iyaka wannan shi ake cewa lada na fadala wannan Allah subhanahu wataala yin ishara yake cewa wallahu yudaifu liman yasha da yace kamar sa habbatin anbata saba sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba yace wallahu yudaifu liman yasha to mudafa din tamu ko taka ko ta kowa ma abu ne wanda yake da yawa wannan mudafa wato ninninka wannan 700 zuwa marasa iyaka lada marasa iyaka to wannan shine wallahu yudaifu liman yasha wanda Allah yake bayani a kansa من الذي كرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة دي إشي قد أتيما أبنين يجاوى أبن الله تكونا أضعافا ننكم بننكم ديوى سنكم أضعافا ننكم بننكم كما أكي وسشنسا لكم كثيرة
to wannan shine ake cewa ladan fadala saboda yawan wannan lada ba a san iyakarsa ba shine Allah yake gaya wa bani Isra'ila yake cewa likai la ya'lamu ahlul kitabi Allah yaqdiru ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadl bi yadillahi yu'tihi man yasha saboda fadala lada ne mai yawa wanda da za a buda maka wannan lada ta ga yawan sa zaka ce wai dan me za a dauki wannan lada mai yawa a ba wa su wani ko a ba wa wani me yayi me ya aikata to irin wannan lada ne a duk lokacin da kai ibada karkashin wannan tsayika ta tijaniya Allah subhanahu wataala zai baka idan ka ce astaghfirullah ladan astaghfirullah irin wannan za a baka idan wannan ka ne wanda baya cikin dariƙar tijaniya yace astaghfirullah za ajiye shi kan hanyar manjadil hasanati kullahu ashru amsalihi a dauki lada goma kawai a bashi sannan kuma Allah subhanahu wataala ba ya zalunce shi bane hakan da ya mishi din hakan da ya mishi adalci ne kaman kai ne ka tara mutane ka dauki mutane goma daga cikin su za su maka aiki kowanne ladan aikin sa shine naira 1,000 in ya kawo a zahar to a lokacin da ka dauki 1,000 su tara kowanne ka bai naira 1,000 to sannan kuma sai daya da ya rage sai ka dauki naira 1,000,000,000 ka bashi kace shine ladan aikin ka to shin sauran su taran za su ce ka cuce kuli tunda kowa ya san da wannan aiki duk wanda yayi 1,000 ake bashi kuma ka ba su inda wani su zai ce me yasa zaka ba wa wannan 1,000,000,000 mu kuma ka ba mu naira 1,000,000 sai ce haka na ga dama 1,000,000,000 ai nawa ne ai kaya na ne tunda nawa ne kaya na ne haka na ga dama na bashi ku kuma na cuce ku ne ba wanda zai iya buɗe baki ya ce ka cuce mu to wannan shine fadala shi muhimmancin fadala shine in kai yadda da fadala kana cikin masu wannan fadala din domin haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama da ya soyi mana bayanin fadala to shine yake cewa lil'amili minhum ajru 50 suka ce ya rasulullah 50 minna aw 50 minhum qala bal 50 minkum karshen zamani wasu za su zo idan ɗayan su yayi aiki za a dauki ladan mutane 50 a bashi sahabbai suka ce mutane 50 din irin su ko kuma irin mu mu sahabbai sai ma'aiki ya ce a mutane 50 din irin ku ma'ana irin mu daya in yayi aiki sai a dauki ladan sahabi 50 a bashi to ga ladan sahabi ɗaya ma yaya yake wanda ya halarci Badaru ko kuma Uhudu ko abin da yake kama da wannan to ta yaya zaka iya kwatanta ladan sahabi ɗaya ma wanda da idanunsa ya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam baro-baro wanda kai ne ma kake ka ga ma'aiki a mafarki ya gagara to ire-iren wannan ne za a dauki ladaddakin irin su 50 a baka kai kadai to wannan idan baka san me ake nufi fadala ba to wannan shine ake cewa fadala to saboda haka maulan mushaq ibrahim inas yake cewa tarika mahadil fadli war ridwani wusifa bi sunnati wal qur'ani ana maganar tarika ta tijaniya tarika ce ta tsantsan fadala to shi yasa wadanda ba su san fadala ba kuma suka jahilci wannan tarika to sai suke inkarin ladaddakin da Sheikh Ahmad Tijani ya fada na masu wannan tarikan sayyidi wa maulaya Sheikh Ali Harazi a cikin Jawahirul Ma'ani ya rawaito suke cewa ta yaya mutum za a dauki lada irin wannan haka kurum a bashi anan sun jahilci fadala sannan kuma sun jahilci wannan tarika ɗin wanda kuma wannan fadala ɗin yana da shawahidi da yawa daga cikin waɗannan shawahidai wannan hadisi da muka karanta lil'amili minhum ajru 50 ɗin wannan hadisi saboda ƙarshen zamani ne manzo sallallahu alaihi wasallama yace za a yi haka kuma wannan ƙarshe na zamani babu wasu wanda aka san su da son ma'aiki aka san su da yawaita yi wa ma'aiki salati aka san su kuma da yi wa ma'aiki hidima to kamar ƴan tijaniya to saboda haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke zamanto shawahidin dukkan fadalolin tijaniya wanda maulanmu Sheikh Ali Harazimi ya rawaito a wajen maulana Sheikh Ahmad Tijani. To saboda haka in dai wannan ita ce tarika ta Tijaniya, sannan kuma wannan shi ake nufi fadala, duk mutumin da yake ibadarsa karkashin wannan tarika za a dauki lada na fadala a bashi. To kaga babu wani abin da ya kamata a ja hankalin mutane a irin wannan zamanin da ake ciki na fitincinu da sashi wa mutane imani da jefa wa mutane shakku a cikin zukata. Ba abin da ya kamata a irin wannan zamani a ja hankalin matasa su rike wannan tarika, sannan yara kanana da matan aure cikin gidajensu a kudaitar da su wannan tarika, a lakkana su wannan tarika duk domin a shiga karkashin wannan fadala wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Iyasi yake magana akai anan, tarika mahadul fadl war ridwan. Duk to tarika ta Tijaniya alhamdulillah ko ba komai idan mutum yana da hankali, in yace maka tarikan nan da ake yi bid'a ce, to abinda zaka iya gaya masa ma farko shine a ina aka ce fadan la ilaha illallah ya zama bid'a, a wanne addini ne wanda zai ce la ilaha illallah ya zama dan bid'a, ko fadan la ilaha illallah ya zama bid'a, ko a wanne addini ne, a wanne hankali ne astaghfirullah mumini ne zunubi ya nema wa kansa gafara a wajen Allah, a ina ne aka ce ya zamanto bid'a, ko a ina aka ce mutum yayi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam ko yana mishi salati ko yaushe ya zamanto dan bid'a. Wannan a hankalce duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya arzuta shi da hankali, ya raba shi da wuta da hauka, ya san da cewa fadan istighfari ko yi wa annabi salati ko hailada ɗayansu ba abin da yake iya zamanto bid'a, ko ba abin da zai kasance ba addini bane. To saboda haka idan astaghfirullah ya zamanto bid'a, to suwa kenan ake tuhuma da wannan bid'a din, tunda shi astaghfirullah wanda annabawa ma'asumai wanda ba sa zunubi a cikin Qur'ani ba a hadisi ba, duk wani annabi in yazo yana istighfari yana umartan kuma al'ummansa da yin istighfari, tun kan annabi Adam alayhi salatu wassalam shi ne wanda na farko yake cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, annabi Adam alayhi salatu wassalam. Aka zo kan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara. Aka zo kan su annabi Hud alayhi salatu alayhi salam yake cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Aka zo shi ma kan annabi Salihu alayhi salatu wassalam yake fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Haka annabi Shu'aibu alayhi salatu wassalam shi ma yake fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Haka na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa mahaifinka sa astaghfiru laka rabbi. Har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa adaha iyyahu. Hakanan annabi Musa alayhi salatu wassalam yake cewa radighfir li wa li akhi. Hakanan annabi Yaqub alayhi salatu wassalam da ayyansa suka ce yake musu sa'astaghfiru lakum rabbi yake. Hakanan har zuwa kan ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake batunsa yake cewa idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini la afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akan al'umman su yake cewa wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfiruna. Haka na Allah subhanahu wa ta'ala yake sifanta sahabban shi yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna. Yake cewa as-sadirina as-sadiqina al-qanitina al-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. To tayaya wannan adin tun akan annabi Adam alayhi salatu wassalam har zuwa kan annabin karshe manzo sallallahu alaihi wasallama
daga annabawan su din da al'ummomin su gaba daya kowa sana'ar sane abin kowa aikin sane abin a yau wannan zamani na karshe shekara ta 2015 ko 2016 ko da ko abin da yake kama da wannan wani zai fito ya ce a bar wannan abu ba addini bane wa zai saurare shi wani abu ne zai zama to addini in har wannan abinda annabawa tun kan annabi adamu zuwa kan ma'aiki alayhi salatu wassalam su da al'ammu al'ummomin su aikin su ne suna wannan abu abin ya zama to ba addini ba menene zai zama to addini haka in ka zo batun yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda shi ne rukuni na biyu na tsarikar tijaniya yi wa ma'aiki salati Allah subhanahu wataala ne yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah subhanahu wataala shi ya fara aikin tukunnan ya sa mala'iku suke yi tukunnan yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aikin da Allah baya ibada ba azumi ko sallah ko wani abu yake na ibada ba amma ya dauki wannan nau'i na ibada yake yi ya sa mala'ikun sa suke yi gabanin mu'minai yace su yi wannan aikin ya zama to bid'a menene zai zama to addini wanne abu ne zai zo ya zama to addini haka batun zikirin da muke ta magana akai la ilaha illallah la ilaha illallah wannan shine zikirin da yake kowanne irin zikirin girma wanda maki alayhi salatu wassalam yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mashi cikin zikirin da ni da annabawa gabanni na muke yi wannan zikirin shine la ilaha illallah ba wata kalima wace annabawa suke da ita suke ji da ita fiye da kalimar la ilaha illallah shi yasa annabi Musa alayhi salatu wassalam kamar da yake cikin sahih ibn Hibban yake cikin musnadin imamu Ahmad annabi Musa alayhi salatu wassalam yace da Allah ka bani wani abu wanda zan ji da shi sai Allah yace mishi ya Musa alayka bi la ilaha illallah ya Musa yace na hore ka ka rike la ilaha illallah sai annabi Musa yace ya rabbi kullun nasi yaqulunaha ai duk mutane suna fadan la ilaha illallah dinnan yana ganin shi yana so a bani wani abu ke bantacce wanda jama'a ba su san shi ba to shine sai Allah yace masa ya Musa law wudi'ati samawati sab'u wal araduna sab'u a wata riwaya wa ma fihima a wata riwaya wa ma bainahuma fi kiffa wa wudi'at la ilaha illa Allah fi kiffa la ghalabat hunna la ilaha illa Allah a wata riwaya la raj'at hunna la ilaha illa Allah ya Musa yace annabi Musa wannan kalimar da za dauko samai bakwai gaba daya a dauko kasai bakwai gaba daya da abin da yake tsakanin su wato wannan duniyar kenan gaba daya a daurawa gefe guda na tsikeli a dauko la ilaha illallah kafa daya ba wai kafa dari da kake yi a lazimi ba kafa kwaya daya rak a dauko la ilaha illallah a daurawa daya gefen tsikeli sai ce la ghalabat hunna la ilaha illallah aw la raj'at hunna la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dayan za ta janye sammai bakwai da kasai bakwai da nauyin wannan duniyar da muke ciki saboda haka ba ni da wani abin da zan baka sai da la ilaha illallah to a yau ne kai kuma ake so ka bar wannan abin abinda annabi Musa aka bashi aka ce ba irin sa aka ce kai kuma ka bar wannan abin to ta yaya kuma hankalinka zai iya dauka ka bari to saboda haka waɗannan abubuwa su ne ginshikai na tarika na tijaniya babu wani abu daban kuma abinda zai baka mamaki shine a abubuwan wurdai da ake yi na maulan mu shida mu tijani akwai wani abu ne na shi'a mu tijani a ciki me na shi me interesting sa inda shi'a mu tijani a cikin tarika sai yace kuyi ayatul kursi kafa dari kuyi la haula kafa dari kuyi hasbunallahu kafa dari watakila zamu iya cewa ya ce muyi saboda wani interesting sa wani manufansa domin waɗannan addu'o'i ne wanda ana yin su saboda wasu bukatu daban ko dafa'i ko jalabi to amma astaghfirullah fa kanka kakewa in ka ce astaghfirullah kana nema wa kanka gafara ne salati kuma fa annabi kakewa la ilaha illallah tsarkaka Allah ne me ne na shiga mutijani a ciki babu fa inda akwai wani abu wanda yake nasa ne zamu ce to kawai ya daura mu kan wannan abu ne saboda shi da zuriyarsa su amfana amma bai daura mu kan wasu addu'o'i wanda ko da wasa zamu iya yin tunanin cewa zai amfana shi da zuriyarsa da wannan addu'o'i ne illa iyaka amfana na nuni shine duk mutumin da gai nuna maka aikin alkhairi to duk lokacin da ka aikata wannan aikin alkhairi yana da lada wannan amfanan shi ne amma wani amfana na zahiri ko dan shi ne ya sa mu ce wannan abu babu shi to saboda haka mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan tarika wannan shine abin da zamu yi fada a wannan lokaci an jima insha Allah mu dan mu shiriki ya shirya mana mulihi بإذن الله إذا موانا سيدة أبن يسوع كأسان كما دعوا بياني أكانتا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته